من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan safiya ta Laraba 25 ga watan Jumada as-saniya bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da 19 ga watan 2 miladiya bisa kaddarawa 2020. Allah ya haɗa mu a wannan masallacin mai albarka dan ci gaba da karatu a littafin mu kamar yadda aka saba na Sharh Sunna na Imam Aliyu Al-Barbahari, Allah ya masa rahama. Mun tsaya ƙarshen magana ta 154 da ikon Allah, yau zamu tashi kan magana ta 155 shafi 268 ko Allah ta'ala ya taimake mu. Qala al-mu'allif rahimahullah, mai wallafa littafi yace Allah ya mashi rahama. Wa alam kasani rahimaka Allahu, Allah ya maka rahama kai mai sauraron karatu ko kai mai karatu. Anna man qala fi dinillahi, lalle duk wanda ya faɗi magana a cikin addinin Allah, bi ra'ayihi, da ra'ayinsa, ganin cewa shi ya dace ko ganin dacewar wani, wa qiyasihi, ko da qiyasinsa, wa tawili, da tawili irin nashi, min ghairi hujjatin, min as-sunnati wal jama'a, babu dalili daga aqida ta ahlus sunna wal jamaa, ko kuma babu hujja daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Faqad qala ala llahi ma la ya'lam, haqiqa ya faɗa dangane da Allah madaukakin sarki abinda bai sani ba. Allah madaukakin sarki kuma ya hana mutum ya faɗi ala llahi, wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamuna, Allah ta'ala ya kirga hiskin manya-manyan laifuka. Man qala ala llahi, duk wanda ya faɗa dangane da Allah ma la ya'lamu, abinda bai sani ba, fa huwa minal mutakallifina, yana cikin masu faɗin magana babu dalili, ya dora wa kanshi aiki mai girman gaske. Yace wa alam rahimakallah, ka sani Allah ya maka rahama, kullu jumlatin, malam yace duk wata jumla, yusaddiruha bi qawlihi, wace ya gangarota ya kawo ta da faɗin sa ilam, ganji an ce ilam min ajalil intiba, ana nufin ka faɗaka, in an ce ilamu ku sani, ma'ana ku mai da hankali kan abin da za a faɗa. Shi yasa sau da yawa ba Allah maɗaukaki sarki ya ce wa alamu ku sani, kowa ya dawo da hankali a daina hayaniya. Anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi kumusuhu wa lirrasul, ma'ana duk inda gani an ce ilam ko ilamu, kalimatu ihtimamin ne, wanti bahir, ana so ka faɗaka, li'annaha muhimma, abun yana da matuƙar mahimmanci, in ba an mai da hankali a kan shi ba za a iya samun matsala, mai da hankali a kan shi yana sa a ci nasara. Ya ce man qala fi dinillahi bi ra'ayihi, abinda ake so ku ji ku sani, duk wanda ya faɗi magana dangane da addinin Allah da ra'ayinsa, wa qiyasihi, da qiyasinsa, wa ta'wili, da ta'wilinsa, min ghairi hujjatin, ba tare da hujja ba, min as-sunnati wal jama'a, daga as-sunna wal jama'a, faqad qala ala llahi ma la ya'lam, haqiqa ya faɗa dangane da Allah abinda bai sani ba. Faddinu, addinin musulunci, laysa bir ra'ayi, ba da ra'ayi ake yin sa ba, ni na ga ya dace, kai ka ga ya dace, duk ya masallaci a ce mun taru mun kalli cewa kaza ya dace mu yi haka, ba haka ake addini ba, ko ƴan gari ko ƴan unguwa, a'a ana yin addini ne bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Inna ma huwa bil ittiba'i, shi addini yana kasancewa ne da bi, ana fahimta, laysa ad-dinu bir ra'yi wala bil qiyas, shi kuma addini ba a yin sa da ra'ayi, ba a yin sa da qiyasi. Abinda ake nufi, wal muradu al qiyas al fasid, qiyasi wanda yake batacce, lal qiyas as sahih, ba qiyasi wanda yake ingantacce ba. Ina fata ana fahimta, akwai qiyasi fasidi, akwai qiyasi wanda yake kuma sahihi. Maganar da ake qiyasin da ba a yi shine qiyasi fasidi, amma qiyasi sahihi shi wannan abun bi ne. a can baya yace innama huwa bilittiba muna kallo shi kan shi uban tahiya ga baki daya ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ce masa yake kabi wattabi ma yuha ilayka ittabi haka Allah madaukakin sarki yake ta fadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma an anzo an ce kaza sai ce in attabi'u illa ma yuha ilayya kinan shi addinin musulunci bi ne ba kirkira bane ko ra'ayin wayansu daga cikin mutane Allah madaukakin sarki ya taimake mu shi yasa ɗaya daga cikin magabata ko sahabbai Abdullahi dan Abbas yake cewa shi addini an riga an gama shi abin da ya rige wa mutane kawai bi ne abin da ake so ka zanto kai dan bi ne don haka yace in tudi uhu ta hatadu idan kun bi shi kun shiryu ba fahimul makalafa ba bi shi ba fa an bata Allah madaukakin sarki ya tsare mu kenan shi addini bai da ga yanda nake gani ga yanda kake gani ga yanda suwana suke gani yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo da shi kawai an riga an gama ba wani abu al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan babu wani abu kwaya daya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'timuka minan nas abun nufi dai an riga an gama komai da komai abin da ya rage wa mutane kawai bi ne kamar yadda dan Mas'ud yake fada da kuma Huzaifa dan Yamani Allah ya kara musu yadda don haka sayyidina Abu Bakar aka zo masa da wani abu daban sai aka ce masa ga kaza muna ga yada ce yace a'a ina jin tsoron kar in je in yi kaza ina jin tsoron kar in karkace don me yace bazan aikata wani abin da nake ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata shi ba ko bai umarni da shi ba tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa menene a alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ko addu alaiha bin nawajid amma tare da haka zamu kalli sayyidina Abubakar ya cewa yana jin tsoron kar yayi kaza ya samu karkacewa kan hanyar da take ta daidai Allah madaukakin sarki ya tsare mu faddinu shi addini na musulunci laysa bil ra'ayi yan uwa musulmi ba a yin shi da ra'ayi wala bil qiyasat ko kuma qiyasi ai ga kaza ai ga kaza muna da irin wannan wala bil afkar ko da cincincini ha kurin ko da a cikin masallaci ne zamu zo wani kawai zai tsaya kan wani abu sai ce kan kaza za a yi kuma babu dalili da Qur'ani babu dalili a hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ina fatan ana fahimta to akwai kiyasin da za ka kwatanta ai ga guri kaza ma an yi kaza ga wani ma yi kaza zai zanto fasidi ne akwai wanda kuma za ka gwada ka ce guri kaza an yi kaza to kuma sai abin a ga ya dace zai iya ciyar da guri gaba zai iya ciyar da addini gaba bai saba wa karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shikenan sai a wuce da shi sai a yi wa inna ma huwa bil wahyil munazzal shi qur'ani shi abin nan addini ana yin shi ne da wahayi wanda aka saukar alan nabiyyin mursal ga annabi wanda yake manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hadha huwa ad-din wannan shi ake kira addini mai kyau shine kuma wanda Allah yace inna ad-dina indallahi al-islam addini karbabbe a wajen shine musulunci ina fata ana fahimta musulunci shine addini da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam yazo da shi amma duk abin da aka kirkira aka sa addini to akwai matsala a cikin shi ina fatan ana fahimta Allah madaukakin sarki ya tsare mu ana tsayawa ne kan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wani abu da aka zo da shi fadin sa da yace wa qiyasihi al muradu al qiyas al batil qiyasi wanda yake batacce mun yi bayani a baya ko amma al qiyas al sahih mabniyu ala al illa qiyasi wanda yake ingantacce wanda an gina shi akan illa ta sa aka gina shi akai fa hadha min usul al adilla to wannan daga cikin asali na me na dalilai da ake kafa hujja da shi a cikin addinin musulunci ina fata ana fahimta li'anna al-adillata al-kitabu li'anna al-adilla saboda dalilai al-kitabu ne was sunna wal ijma wal qiyas as-sahih wannan sune ake gina hukunci akan su qur'ani hadisi ijma'in malamai qiyasi wanda yake kuma ingantacce al-mabniyun 'ala al-illati as-sahiha wanda aka gina shi akan illa ingantacciya al-mansusi alaiha wacce akwai nasi a kanta awil mustanbada ko wacce aka zakulo hukunci karkashin wani nasi li annal illati ala qismaini saboda illa tana kasuwa ne guda biyu abinda yake sa ayi abu kaza ina fata ana fahimta shi yake kira illa nan gudu ma'ana kamar abinda yake sa a sha ruwa me illa jin kishruwa ce yunwa ita ce illa take sa sai a ce to a bashi abinci ko kuma ya nemi abinci. Ina fatan ana fahimta wannan yan uwa da su ake gina kar komai ka ce wanda zai ce sai an bashi aya ko sai an bashi sunna idan an bashi hadisi idan akwai ijma'i na malami akan abu shikenan shi ma ana gina hukunci akan shi in akwai kiyasi wanda yake sahihi shi ma ana gina hukunci akan sa. Ina fata ana fahimta yanzu kaman kiyasi wanda yake sahihi yanzu mutum ne aka bada dukiyar marayu sai zo sai ta mata wuta to ya kona ta to kaga wannan Allah madaukakin sarki zai kama shi zai ce maka kai ka kama sa aya ai aya cewa ta innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innal ladzina ko alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara sai ya ce to ai cewa akai waɗanda suka ci su ne suke cin wuta a cikin su Allah zai kama su to sai zo sai tara ta ce babbaka mata wuta sai ya kone sai ya ce ai a bashi aya ko a bashi hadisi. To kaga yanzu wannan ai kiyasin wancan da wannan ai abu ne wanda yake sahihi ina fata ana fahimta abin da ya hana a ci ai shine ya hana ne ya hana a kona ya ma fi zama muni a takaice dai ina fatan ana fahimta farin sa tawilihi almuradu bit ta'wili abinda ake nufi ta'wili a nan gurin da yace ta'wili sarful lafazi an zahirihi min ghairi dalila a canza lafazi daga zahirin sa ba tare da wani dalili ba wannan haza huwa ta'wilul mazmum wannan shine ta'wili wanda ake zargi kuma masu fassara istawa da istawla kaga ba su da hadi istawa al-arsh ce istawla ma'ana ya mamaye to kaga wannan ta'wili ne wanda yake mazmum abin zargi wa man qala ala llahi ma la ya'lam fa huwa min al-mutakallifina ma'ana wat takalluf abinda ake nufi a takalluf anan gurin huwa al-qawlu fi ddini bila hujjatin shine magana dangane da addini mutum bashi da hujjar da ya tsaya a kanta. Ina fata ana fahimta wato aqida ta ahlus sunna wal jamaa duk abin da zaka yi zanto ka koya yi daga qadim san daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai shi sai Allah ya ce wa mayyushaiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira Allah ta'ala ya tsare mu dukkan wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan abin nan min ba'di ma tabayyana lahul huda ko bayan shari'a ta bayyana masa shari'a ita ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da ita sai wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai bi hanyar da ba'ace mu'minin farko suka bi ba in an ce mu'mini ka san maganan ba da kai ake ba ba da ni ake ba ba da malami na bane ba da naka bane su waye ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa a ƙarshe za a sashi wutar jahannama kuma ta yi muni Allah ta'ala ya tsare mu don haka ɗan uwa shi addini bi ake yi ba a kirkira kowa ya yi nashi ina fatan ana fahimta kowa in ya ce zai yi nashi to ba za a samu abin da ake so ba shi yasa kiristoci sai zanto tsohon alƙawari sabon alƙawari da cocin nan sun yawa mutum in ya je wani gari babu irin cocin su kuma ibada bai ina fatan ana fahimta baya yin ibada yanzu in ka duba ko cikin garin nan kala kalan coci ya yi yawa sama da 20 wanda yake kuma kowa da nashi kuma ko da wasa wani ba zai je shiga cikin na wani ibada ba ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ina fata ana fahimta amma kuma in sun fito sai gansu kaman ne ne abu ne kwaya daya shi yasa yace waɗanda suke arna ne siyasan su masoyar sashi ne kuma sai aka muku umarni da me ku rinka haka ta wajen soyayya ta haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka dole ana yin addini ne da dalili da hujja ba a yin addini da ganin ya dace ko ganin wane ya dace shi yasa zaka ce wane dan bid'a ne wane kaza ne wane kaza ne to hana bid'an shike sa a samu zama lafiya ci gaba da bid'a shike kawo rushewan al'amura gaba ki daya shi yake sa Allah madaukakin sarki ya dora mutane ma musifu da suke akan saboda duk dan bid'a yana fada da Allah ne yana fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan ga qur'ani yace sai saba wa qur'ani ga hadisi yace ya saba wa hadisi to kaga an samu matsala ya saba mu Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in su malamai suke ganin cewa ko suke wa fuska fiye wa dan bid'a ma akwai matsala ta tare da kai saboda me ka yadda da abin da yake yi kenan kamar yadda Fudail bin Iyad yake fada sakin fuska ga dan bid'a yace shi ma matsala ne saboda me ka nuna abin da yake daidai ne don me shi asali yayi ci karo da Qur'ani ya ci karo da hadisi kuma ka ganshi ka yake masa hakuri ka nuna masa abin da yake daidai ne Allah ta'ala ya tsare mu qala al-mu'allif rahimahullah wal haqqu ma jaa min indillahi azza wa jalla duk dai ci gaba magana ne ko yace gaskiya ita ce abin da yazo daga Allah mai girma da bayan sarauta wasunnatu sunna kuma sunnat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jamaa da aka ce al jamaa mustama alaihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka hadu da kai suka kada kan shi fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Usman a khalifancin sayyidina Abubakar da Umar da Usman wannan shi ake kira jama'a ahlus sunna wal jama'a masu bin annabi da kuma tsarin da sahabbai suke akan shi ina fata ana fahimta wannan shi ake kira qur'ani dake hannun mu ai wa'annan su ne masu kai kokarin tattara shi ba haka bane ba to kaga kenan in ka bar layin su shikenan babu kabata rike layin su kuma shine ke kai ka ne ke kai ka gaci dukkan sahabbai da sayyidina Ali da sauran sahabbai duka sun amince sun yarda yasa sai da aka kashe sayyidina Usman sai matsaloli suka fara faruwa yasa wani yace sayyidina Ali me yasa ake maka tawaye kana fada ba aji ana kaza ana kaza sai ce eh ko ba ayi wa Abubakar ba ayi wa Umar ba ayi musu iri ba ba ayi musu irin wannan ba sai ce matsalan da aka samu ni a lokacin Abubakar da Umar irina ne ire-ire na ne ni ne da ire-ire na mu kuma mun san girman manya mun san me addini ya tsara ba ma tawaye muka tsaya muka bi saboda kafa sai aka samu zama lafiya yanzu kuma kai ne da ire-irenka suke bayana dole sai kuma aka samu irin wannan matsala ina fata ana fahimta fadin sai yace wal haqqu ma jaa min indillahi was sunnatu sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma jaa anillahi abinda yazo daga wajen Allah fil qur'anil karim a cikin alqur'ani mai girma shi ake kira gaskiya wa ma jaa anar rasul sallallahu alaihi wasallam abinda yazo daga abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sunna a cikin sunnarsa kilahuma wahayun minallahi jalla wa ala da sunna da qur'ani dukan su wahayi ne na Allah an fahimta alqur'anu wahayun minallahi qur'ani wahayi ne daga Allah was sunnatu wahayun minallah sunna ma wahayi ce daga Allah kama qala ta'ala kamar yanda madaukakin sarki ya fada yace wa ma yandiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fadin son zuciyarsa ma'ana ganin ya dace in huwa illa wahayyuha dukkan abin da ya fada ko ya aikata abin da Allah ta'ala ya masa wahayi kenan alqur'anu yusamma bil wahayil awwal qur'ani ana kiran shi wahayin farko was sunnatu al wahayu sani ita kuma sunna hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi nabi kenan ba'da alqur'an bayan alqur'ani wa hiya mufassaratun lil qur'an ita ce ke fassara alqur'ani wa muwaddihatun lahu ita ke fito da shi fili wa bayyinatun lahu ita ke bayyana shi ma'ana qur'ani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ke fito da shi fili ita ke bayyana shi kenan an yi wahayin farko sannan ga na biyu wala ta'jal bil qur'ani min qawli an yuqda ilayka wahyu wa qul rabbi zidni ilma kuma wani gurin Allah madaukakin sarki ya fada yake cewa menene yake cewa mu ne zamu kiyaye wannan wahayi kada ka rika gaggawa ina fatan ana fahimta inna alaina jam'ahu wa qur'ana zamu hada maka shi kuma da karanta shi ma'ana bayan an sokar maka to wani bayani zai biyo baya sai ka yi bayani akan shi ka fasara shi ne sunna kenan ko li'anna Allah qala saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa anzalna ilayka zikra yace mun saukar maka da azzikir shine me alqur'ani ba dan komai ba litubayyana lin-nasi dan kai wa mutane bayani fillafilla daki daki ma nuzila ilayhim abinda aka saukar zuwa gare su ma'ana in an saukar da alqur'ani to sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ke bayanin alqur'ani fillafilla daki daki والرسول النبي صلى الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يبين القران يعني بين القران بسنته ده سنته وعمله ده كما ايكنسا معنى شي يسا suka ce in yana tafiya ba qur'ani ne yake tafiya an tambaye Aisha halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce kana kulquhu qur'an halayen su duka alqur'ani tafiyar sa maganar sa karbar sa da bayarwar sa umarnin sa da hannun sa duka alqur'ani ne wa qawlihi wa amalihi wa qawlihi da maganarsa wannan shi ake kira sunna wal muradu bis sunnati fi lugha abinda ake nufi da sunna a lugha na larabci shine abin nan a tariqa hanya kenan ko ance sunnatul rasul ma'ana hanya ake nufi wal muradu abin an ance as sunna kai tsaye ana nufin hanya sunnatul lahi lati go kada kala min qabl wallan ta li sunnatul lahi yace at tariqatu kenan ko wal muradu huna abinda ake nufi anan gurin ma sabata anhu sallallahu alaihi wa sallama duk abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qaulin na magana annabi ne ya fada sunan abin sunna aw fi'ilin ko na aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sunan abin sunna aw taqririn ko tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar eh shi ya tabbatar hazihi hiya sunna indal muhaddisina wannan ita ce sunna a wajen malaman hadisi in ka ji an ce ahlus sunna to in ka ce kai ahlus sunna ne maganan da zaka yi wanda ya tabbata ne manzon Allah ne ya faɗa manzon Allah ne ya tabbatar zaka aikata manzon Allah ne ya aikata ina fata ana fahimta wannan shike sa sunanka na ahlus sunna wal jamaa ya zauna a kanka ka faɗa manzon Allah ne ya faɗa eh ka aikata manzon Allah ne ya aikata eh ka aikata manzon Allah ne tabbatar ai eh to shikenan kai ne ahlus sunna wal jamaa ina fata ana fahimta amma akwai mai cewa ai kowa ma ahlus sunna ne eh kowa ahlus sunna a luga ba mai bin hanya ne a tafi ina fata ana fahimta amma an ce ahlus sunna wal jamaa ana nufin a wajen malaman hadisi mai bin abinda manzon Allah ya ce mai aikata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata mai aikata abinda manzon Allah ne tabbatar da shi wannan shine ahlus sunna wa indal fuqaha a wajen malaman fiqihun an ce as sunna suna nufin al mustahabbu abinda ake so aikata allazi yusabu fa'iluhu abinda wanda ya zai samu lada wala yu'aqabu tarikuhu wanda kuma ya bar shi ba za a masa uquba ba ina fatan ana fahimta wannan shi ake kira sunna a wajen malaman me wajen malaman fiqihu idan suka ce sunna suna nufin abinda in ka yi shi zaka samu lada in kuma aka samu kuskure baka yi ba to wannan ko ba za a maka hukuma ba ina fatan ana fahimta fadin sai ya ce wal jamaa majtama alaihi ashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati abubakarin wa umar wa usman al jamaatu fi dini ana nufin jamaa addini da aka ce haka ko majtama alaihi ahlul haq shine abinda ma'abuta gaskiya masu bin qur'ani da hadisi suka hado akai wa awwalu jamaatin farkon jamaa wa muqaddamu jama'atin yan gaba gaba na farko a jama'a sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazina hum afdalul qurun wanda sune mafificin karni wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa shine mafifici ko majtama alaihi sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka hado a kai fa huwal jama'a shi ake kira jama'a ina fata ana fahimta ba taron mutane ba walau kauna walau kana wahidan koda abu ɗaya ne koda mutum ɗaya ne sai ana kiran abin jama'a walau kana nasu kulluhum ala khilafihi koda dukkan mutane sun saba masa amma shi yana kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke akai shine jama'a ana fahimta kamar yadda muka karanta a baya ba ana nufin sai taron mutane ba yanzu ga can sun daga tutoji sun tafi su dubu su talatin su ɗari kaza ga kunan ku uku ko ku hudu ko ku biyar ku ne jama'a a wajen Allah an fahimta don haka annabi Ibrahim shi kaɗai ma yin kira shi me al'umma inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal mushrikin shakiran li an'umihi ittabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminas salihin Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai ce wa annabi sun huma auhayna ilayka sai muka maka wahayi mun kai maka wahayi an tabi'i millati ibrahima hanifa ka bi hanyar annabi ibrahim ko ta karkacewa yahudanci da nasaranci da sabi'anci wa ma kana minal mushrikina bi shirka da Allah shi yasa aka ce abi hanyarsa ina fatan ana fahimta amma duk mai shirka sa abi hanyarsa shi yasa wani guri a suratul abin nan al'ami sai da Allah madaukakin sarki ya tattaro annabawa ga baki daya sai ce walau ashrak ya ce ya zabe su yayi kaza yayi kaza sai ce a kaddara ba su yi ba ba za su yi ba ko ta ma wuce ko a kaddara wai a tauna tsakuwa dan ayata ya tsoro da a ce wurin su zai yi shirka lahabi da anhum duk abin da suka yi sai Allah ya bada shi sai Allah bai yarda a hada shi da kowa a wajen bauta to dole kowa sai yayi kokari ya kiyaye Allah madaukakin sarki ya tsare mu nani na'am izlaysa al-murad bil jama'ati al-kathra ba ana nufin yawa bane ba ina fata ana fahimta shi yasa imam malik yace ka kama hanyar gaskiya karkaru karka ga mutane yan kadan ne suke kanta yace ka guji hanyar ƙarya koda dukkan mutanen gari akan ta suke ina fata ana fahimta duk abinda ake kai gashi nan duka an tafi guri daya ba gaskiya bane ba qur'ani bane ba sunna bane ke karkare zo ka bi wayannan koda su yan kadan ne kada ya rude ka yawan wayanda ke kan ƙarya ka zo ka rama su gaskiya bal al murad bil jamaa abinda ake nufi jamaa man kanu alal haqi wanda ke kan gaskiya walau kanu ta'ifatan kasiratan amene walau kanu ta'ifatan yasiratan koda wata tawaga ce ko wani bangare ne ko wata ir jama'a ce yan kadan to lalle su ake yadda abi karka yadda ka rudu ka ce to ya za a yi duk yan gidanmu duk yan unguwarmu duk yan garinmu duk inda samu kai za ka zane ba haka ake ba ko ina ka samu kanka ka tsaya ka bi gaskiya kai ke tare da Allah kai ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ke tare da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai saboda haka ina ga nan gurin zamu tsaya ko abin da na fadi daidai ka sani daga nan dama Allah Allah ya bamu lada gabaki daya wannan kuskure ko sun tuma harshe Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana gabaki daya Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon kauce mata yan uwa musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ya kara mana kwanciyar hankali ya zama lafiya Allah madaukakin sarki ya kara mana kwanciyar hankali ya zama lafiya da kuma kowa a karan kan shi rika addu'a dukkan waɗanda suke nufin musulmi da tashin hankali ko matsala dan halakar da musulmi da addinin musulunci Allah ta'ala ya kare su su masu yi da kuma waɗanda suke sa su da waɗanda suke goyon bayan da masu ma jin daɗin abin da suke ko a ina suke wannan addu'a idan ba ita muke ba al'amari ba zai gyaru ba to amma idan muka dage da wannan na cike na waje da na ma ko ina ne to wannan shi zai sa Allah ta'ala ya rusa kowaye ne amma shiru a ki cewa komai shine abin da ke kawo mana matsala sai a dawo ana bugun taiki ana barin abin nan jaki ko to kaga wannan ba daidai bane dole in an bugi taiki sai an bugi shi ma jaki din to hakan ne sai a san me ake ciki Allah ta'ala ya taimake mu dole sai mun yi ta addu'a abubuwan da suka janyo mana matsaloli suna da yawa na daga cikin shirke-shirke na daga cikin bid'a da kuma inda suke jingina kansu da addini ba addini bane ba amma alhamdulillah yanzu ko malamai sun fara bayanin an fahimci cewa ba addini bane shi kuma wanda yake jingina kansa ga addini sai aka zo aka ce ba addini bane to sai kuma hankalin shi ya tashi amma mutum zai tsammanin daidai yake in bai samu musu kan abun ba to shikenan zai tafi a dauka daidai ne duk an yadda Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu kuma Allah ya sa mu cika da imani kasuwancin mu Allah sun ya mushi albarka ya kada hawa a cikin sa noman mu Allah sun ya mushi albarka ya kada hawa a cikin shi ma'aikata Allah sun ya albarka ya kada hawa a cikin abin nan aikin su ko albashin su subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.